shirinmu na Ramadana yau zamu duba wannan al'ada ta Malam Bahaushe na rarraba azumi zuwa 10 ta marmari, 10 ta wuya da kuma 10 ta daukin sallah, inda mafi yawan lokuta da an shiga 10 ta wuya sai ibada ta fara nauyi. A dan haka ne dandalin VOA yau ya zanta da wasu mutane dangane da 10 ta wuya, inda muke tambayar su ko an rage ibada ko aka san haka.
Bisa al'ada 10 ta wuya mun yi 10 ta marmari. A cikin 10 ta marmarin nan daman kana da shirye-shiryen ibadu wanda ka shirya wa kanka na tanaji wanda za ka yi bisa taimakon kanka da kuma cika umarnin Ubangiji. Saboda wannan wata ne wanda shi kansa watan ɗungungun ɗinsa an ware shi watan ibada ne, to kuma yana tafiya yana da kashe-kashe a cikinsa. To akwai mu a al'adancenmu na Hausanmu akwai 10 ta marmari, shi ne wanda muke yin ibada tun lokacin kana jin marmari, sallah jira kake a zuwa fara. To lokacin 10 ta wuya ta zo, shi kuma ladan yanzu ya daɗa ninkuwa akan waccan 10 ta wuya. To kuma lokacin mutane ibadar ta fara musu nauyi da kuma wasu buƙatu na rayuwa na zan yi wani abu, to duk da hakan dai amma muna daurewa. Kaga a baya ina yin dalailu, ina yin ishiriniya ɗaiɗai in yi sauka, dalailu zan yi sauka ɗaiɗai. Qur'ani ina izu 10, ishiriniya ina sauka, muna sauka duk kwana uku muna yin sauka. To kaga yanzu kuma ya zama zan yi dalailu zan yi biyu, idan Allah ya kai mu na 10 ƙarshe zan yi guda uku. To haka dai ake ta tafiya. Yanzu zan yi sauka Qur'ani duk kwana biyar zan yi sauka, duk kwana biyar zan yi sauka. Idan kuma Allah ya kai mu 10 ta wannan zan yi sauka uku. To wannan shine dai abinda mu muke yi a cikin tunda muka taso akan haka aka dora mu, muka ga muna yi kuma mu ma mun dora a haka, muna so mu kuma na bayan mu kuma zamu dora sai akan wannan abu.
Ito a magana dai ta zahirin gaskiya shi lamari na ibada a koda yaushe ana son mutum ya kasance a cikin sa, kuma musamman ga watan azumi koda yaushe a cikin ibada mu da yake. To amma abin da aka fi so shine wanda koda ba a watan azumi ba an bi san ladan yau, idan kana ibada a ce kullun kana ƙara yin gaba, ba a ce mutum yana ibada kuma yanayin ƙasa ba. Shi a sha'ani na lamari na ibada da na addini an bi san kullum yawan kana mataki na ɗaya, ka tafi mataki na biyu, ka tafi mataki na uku har zuwa illa masha Allah. Kuma kamar dai da ka sani 10 ta marmari, 10 ta wuya da kuma 10 ta ɗaukin sallah wannan al'ada ce ta Bahaushe, ba wai addini ne ya zo da shi ba. Amma dai abin da bai fi sani ya fi wanda aka fi sani kuma fi inganta cewa shi ne akan so a dage da ibada musamman a 10 ƙarshe na watan azumin Ramadana, wanda inda a wannan malamai suka faɗa cewa ana samun dacewa da daren Lailatul Qadr. Gaskiya dai indai ne a karanta da dai duk abin da yake ba abin da ya canja. Ina kokari ina maintain na wancan ibada nake, kuma ina kokari na ga na ƙara akan wanda nake yi a baya.
Eh to gaskiya ka san dai azumi yana ƙara tafiya da tunani, yana ƙara yin hazaka domin samun dacewa. Ni dai gaskiya ni akan karan kaina da azumi ya ƙara gabato ƙarshe na ƙara jajircewa, domin ina ganin kamar zan yi ban kwana da shi. Ina mai ƙara jajircewa ta fannin gurin tsaya-tsaya, in yi salloli na karankata kaf akan jam'i dan ba'ashan, sannan kuma nakan tsaya in yi zikiri ga Ubangiji subhanallah la ilaha illallah kala-kala dai wanda nake neman kusanci ga Ubangiji.
Daga nan ne muka garzaya masallacin Sheikh Jafar da ke unguwar Sabuwar Gandu, inda muka zanta da na'ibin masallacin Malam Muhammadu Sani Ahmad da ke kanan Najeriya, yake kuma bayyana mana cewa babu wani kashe-kashen ibada a Ramadana tsakanin 10 ta farko da 10 ta tsakiya da kuma 10 ta ƙarshe. An so dai musulmi ya jajirce wajen yin ibada a gaba ɗaya watan na Ramadana.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Sunana Muhammadu Sani Ahmad, na'ibi a masallacin Sheikh Jafar Mahmud Adam wanda yake Sabuwar Gandu. To wannan magana ce mai faɗi, amma dai akwai aya ta cikin Alƙur'ani wanda Allah Subhanahu wa ta'ala aya da ta tabbatar da azumi. Farkon ta Allah yana cewa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'duda. A wannan aya a takaice Allah yana cewa ya ku wanda kuka yi imani, Allah ya farlanta azumi akan ku kamar yanda ya farlanta wa al'ummun da suka zo kafin ku, ba dan komai ba domin ku zama masu takawa. Sai Allah yake cewa alal ladzina yutiqunahu, waɗanda alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, wato wanda azumi yake musu wahala to su wannan an ba su dama su ciyar da miskinai. Malamai suna cewa wanda kake ba su wahala irin su da tsoho da kuma ainihin mata masu ciki, to duk suna cikin waɗanda suke abin nan, da kuma wanda yake da rashin lafiyar da ba a tunanin warkewa, wanda ba a tunanin warkewa shine wa allazi ne tuquna fidyatun ta'amu miskin. Sai Allah ya ce wa man tadawwa khairan fa huwa khairu wa anta sumu khairul lakum, wanda kuma wato yayi tadawwi wato yayi abu mai kyau, amma Allah ya ce wato wanda tadawwi wato wanda ya kare akan adadin da aka ce a bayar wato ya kyauta, sai ya ce wa anta sumu amma ku yi azumi khairul lakum in kuntum ta'lamu, in kun kasance wato kuna da kun san ladan haka, kun san nauyin haka, to wato ku yi azumi din shi Allah ya so ayi, kada mutun ya ga dan larura kadan ya fake da ita yace zai yi abin nan, yin azumin shine yafi. Saboda haka akwai masu larura wanda take bata kai a yi a ciyar ba su ce za su ciyar, ba kowa aka ce ciyar ba, akwai wanda aka ce idan ba ku samu ku yi ba fa'iddatun min ayyamin ukar, wato ainihin sai ka lissafa wani kwanakin ba na azumi ba, sai ku rama azumin a can. Wasu ba a yadda su wato ainihin idan mutum yana da rashin lafiyar da ake tunanin za ta warke, wato zai bar azumi ne zai sha ruwa, kamar mai tafiya misali, mai tafiya zai sha ruwa, idan ya sha ruwa wayan kuntum ala safarin ko wayan kuntum ala safarin fa'iddatan min ayyamin ukhar, idan kun kasance kuna wato ainihin halin tafiya to sai ku sha ruwa in yaso Ramadan ya wuce, sai ku biya adadin kwanakin da kuka sha, to waɗannan suna daga ciki. Akwai nasu shi da yawa zan siya wannan makamin din.
To madalla, da fatan musulmi za su amfana da abin da aka ji. Baraka Bashir, dandalin VOA.